الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت الله تبارك وتعالى دكان ونديني نيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 27 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 14 ga watan 1 shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da tambaya daya dan uwa ke cewa shin kamar yanda ake kwaikwayon ladani idan yana kiran sallah haka a ikama ma za a kwaikwaye shi kwarai da gaske domin ita ma ikama kiran sallah ce kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yake cewa baina kulli adhanaini salatu manzon Allah yace tsakanin dukkan kiran sallah biyu guda biyu manzon Allah yace akwai sallah ta nafila misali in aka yi kiran sallah al-adhanul awwal shine kiran sallah wanda ake yi domin sanar da jama'a cewa lokacin sallah ya shiga al-adhanu thani anan shine ta da ikama ma'ana tsakanin kiran sallah da ta da ikama manzo Allah yace akwai sallah ma'ana sallah ta nafila don haka kamar yanda ake kwaikwayon ladani game da kalimomi na kiran sallah to haka na ta da ikama kuma iya abinda shi ladani ya faɗa haka zaka faɗa ba tare da daɗi ko rage dalilin da yake tabbatar mana da haka shine hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sami'tumul mu'adhdhin faqulu misla ma yaqulu manzo Allah yace idan kun ji ladani na kiran sallah ku faɗi kwatancin abinda yake faɗa hadisi na cikin sahihu muslim riwaya ta umar Allah ya kara masa yadda umar yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada yana cewa idza qala al muadhdhin allahu akbar allahu akbar qala ahadukum allahu akbar allahu akbar wa idza qala ashhadu an la ilaha illa allah qala ahadukum ashhadu an la ilaha illa allah وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أحدكم أشهد أن محمد رسول الله وإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله وإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله وإذا قال الله أكبر قال الله أكبر وإذا قال لا إله إلا الله qala la ilaha illa allah dakhala al janna ko kuma wajabat shafa'ati alayhi manzo Allah yake cewa idan dayan ku yaji ladani ya ce allahu akbar allahu akbar shi ma yace allahu akbar allahu akbar idan ladani yace ashhadu an la ilaha illa allah dayan ku yace ashhadu an la ilaha illa allah idan ladani yace ashhadu anna muhammadar rasulullah dayan ku yace ashhadu anna muhammadar rasulullah idan yace hayya ala sala sannan kace la haula wala quwwata illa billah idan yace hayya ala fala kace la haula wala quwwata illa billah idan yace allahu akbar allahu akbar kace allahu akbar allahu akbar idan yace la ilaha illallah maza Allah yace qala la ilaha illallah yace la ilaha illallah sakamakon shi aljanna a gobe kiyama. Kaga wannan nassi ne a bayyane wanda yake nuna mana iya abinda ladani ya fada to haka zaka fada ba tare da dadi ko dai. Don haka to haka nan a iqama idan yace Allahu akbar Allahu akbar sai kace Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah la hawla wala quwwata illa billah hayya ala al falah la hawla wala quwwata illa billah qad qamatis salah kace kada qamatis salah idan yace kada qamatis salah kace kada qamatis salah allahu akbar allahu akbar kace allahu akbar allahu akbar idan yace la ilaha illallah kace la ilaha illallah to dan wani ya sha wato jayayya da artabu da wasu yan bid'a wai dan yace a ƙarshe in yace la ilaha illallah iya la ilaha illallah zaka fada ba zaka ce muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kace wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir shine suka masa cha suka ce ai ya hana a ce wai muhammadur rasulullah in an ce la ilaha illallah kaji ba sharrin yan bid'a wai ya hana a ce wai muhammadur rasulullah muhammadur rasulullah cikon kalima ce ta la ilaha illallah amma anan ba mahallin ta bane ba manzon da yazo mana da wannan kalima shi ya tsida mu anan yace in yace la ilaha illallah ɗayan ku yace la ilaha illallah kuma iya abin da yace mana fa qulu misla ma yaqulu ku faɗi kwatancin abinda shi ladani ya faɗa to ladani ya ce la ilaha illallah ya tsaya kai ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir shin ka faɗi kwatancin abinda ladani ya faɗa ka wuce makadi da rawa inda aka tsaida ka baka tsaya ba ka nuna gwaninta da iyawa Allah ko ba a nuna masa gwaninta da iyawa mumini iya inda aka tsida shi yake tsayawa ubangiji ta'ala ya faɗa ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli ya ku muminai kar ku gabatar da wata faɗa da sunan ibada ko wani aiki da sunan ibada gaba ga Allah ko manzansa ku tsaya iya inda Allah ya tsida ku kuma abin da yake tabbatar mana duk wani aiki na ibada inda aka tsida kanan zaka tsaya bayya halatta ka dada ko ka rage Al-Bara ibn Azib Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da shi addu'a ta kwanci manzo Allah ya ce masa in ka zo gun kwancin ka manzo Allah ya ce masa kai arwalla arwalla cikakka irin ta sallah manzo Allah ya ce masa kum mabdaji ala shikkal ayman sannan ka kwanta akan bangaren hakarkarin ka na dama manzo Allah ya ce sannan kai wannan addu'a Allahumma aslamtu nafsi ilaika ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة منك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت أو كما قال هكا من زعن لا يكرن تدشي ونا الدعاء يتي إن كازو قن كنشن كهكا ذاكي تو علوك تنا على براء الله إقارة مسيدا سيتي يا رسول الله برئن نمي ميتاك جيف ko na iya sai ya kamo wannan addu'a daga farkonta kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da shi da yazo daidai gabar amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyika allazi arsalta nayi imani da littafin da ka saukar kuma nayi imani da annabin da ka aiko maimakon ya ce wa nabiyika allazi arsalta sai ya ce wa rasulika allazi arsalta yace wa rasulika allazi arsalta manzo Allah yace masa a'a wa nabiyika allazi arsalta zaka fada ba wa rasulika ba wa nabiyika na koya maka to kaga wannan me yake nuna mana duk abinda aka shar'anta mana na ibada to bayya halatta ka dada ko ka rage ko ka canza wata kalima iya abinda aka zo da shi to haka ake bukata mumini ya tabbata aka yi shi tare da cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama annabi ne manzo ne Allah ya hada masa waɗannan martabobi guda biyu annubuwa war risala kamar yanda Allah ya kiraye shi da ya ayyuhan nabiyyu taqilla ya ayyuhan nabiyyu idza qallabtumun nisaa ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak, kuma haka can yake raye shi ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik, kuma haka ya fada wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. To amma da yake ita ibada wato al'amari ne wanda yake tauqifi, yanda aka tsaida ka haka ake buƙatar ka tabbata, da yace wa rasulika allazi arsalta, manzo Allah yace masa a'a, wa nabiyyi kaza ka fada, haka na koya maka. To kaga kalmar ce fa ya canza ta nabiyyi ka sai yace wa rasulika, to kai an ce ka fadu kwatancin abinda ladani ya fada sai ka wuce makadi da rawa. Kuma gaya nassi a cikin sahihu muslim, Umar Allah ya kara masa yadda yace haka na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da ni yanda ake kwaikwayon ladani, ba rigi ba kari. To dan haka a ikama ko a kiran sallah, a ƙarshen kiran sallah ko a ƙarshen ikama, idan ladani yace la ilaha illallah, bakin nan zaka tsaya, nan zaka tsaya. Kuma haka cikon fa'ida na qad qamatis sala, akwai riwaya da tazo sai ka ce aqamaha Allahu wa adamaha, wannan hadisi ne dhaifi bai tabbata ba. Idan yace qad qamatis sala, iya abinda zaka faɗa qad qamatis sala. Wasu yin an zo kada kamatin sala sai ka yi suna haƙƙan lillahi wa rasulihi, wannan shi ma duka bai zo ba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, iya abin da ya faɗa shi za ka faɗa. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna cikin kitabul fada'il, littafin da ke bayani game da wato ayyuka waɗanda suke na mustahabi. Lafazin al-fada'il jam'i ne na fadila, in aka ce fadila wato aiki na ibada wanda aka so mumini ya lazunta domin neman ƙara samun kusaci ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shi ne malam sai ya fara mana da baban da ke bayani game da fadila ta karatun al-Qur'ani. Mun tsaya ƙarshen hadisi na Abu Musa al-Ash'ari, Allah ya ƙara masa yadda, na faɗa cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa masalul mu'mini allazi yaqra'ul qur'ana masalul utrujja, manzon Allah ya ce misalin mu'minin da ke karanta al-Qur'ani, manzon Allah ya ce misalin sa misalin dan wani itaciya ne da ake kiran shi utrujja. Utrujja tare da cewa da yawa daga cikin malamai suna kiranta gwandan masar, gwandan masar suke kiranta. To duk da cewa dai ba gwandan masar bace, me ake cewa gwandan masar? Wannan gwanda dai wanda kuka sani wanda ake zawa da ita, ita al-utrujja, yanda ka san kamar lemu wanda ake kiran shi pamplemousse, katon lemun zaki, to kutancin haka take, sai dai babbace sosai. To shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa misalin mu'minin da ke karanta alqur'ani, ma'ana wanda ya lazinci karatun alqur'ani dare da rana, manzo Allah ya ce misalin sa ya ce kamar misalin utrujja, wannan itaciya, dan itaciyar, manzo Allah ya ce rihuha tayyib, wato kanshinta manzo Allah ya ce daddada ne, tana da dadin kanshi. Sannan wa ta'amuha tayyib, manzo Allah yace kuma dandananta shi ma daddada ne, ga zakin dandano sannan kuma ga dadin kanshi. A duk lokacin da dan itaciya ya hada waɗannan abubuwa biyu, to yafi dadi, ya zamanto yana da kanshi kuma ya zamanto yana da dandano wanda yake mai dadi. Sannan sai yace wa masalul mu'min, wa masal, me yasa annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato yake bance sifa ta imani da dandano, kuma yake bance sifa ta karatun alqur'ani da kanshi? Me yasa? Saboda imani shine yake lazunta ma mumini na cewa game da karatun alqur'ani, duk wanda imani ya samu gunzama a zuciyarsa, to wannan imani zai lazunta masa karatun alqur'ani dare da rana. Saboda shi imani yana iya tabbata ba tare da karatun alqur'ani ba, an gane ku? Amma in har imani ya samu gunzama, to shi yake lazunta ma mumini wato karatun alqur'ani. Don haka zaka samu misali irin ɗan icce wanda yake da kanshi yana da daɗin ɗanɗano, kanshin yana iya tafiya ya gushe amma kuma ɗanɗanon yana da, to haka kenan za ka iya samu mumini ne amma babu karatun Al-Qur'ani amma imanin yana da. To don haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamanta cewa mumini wanda ya lazinci karatun Al-Qur'ani kamar misalin ɗan itaciyar da ake kiran shi ne uturja. Manzon Allah ya ce ita wannan itaciya rihuha tayyib, ɗan icce manzon Allah ya ce ƙanshinsa daddaɗa ne, wa ɗa'muha tayyib, kuma ɗanɗanonta manzon Allah ya ce shi ma mai daɗi. Sai ya ce wa masalul mu'mini allazi la yaqra'u al-Qur'an, misalin muminin da baya karanta Al-Qur'ani, ma'ana baya lazantar karatun Al-Qur'ani, domin baya inda za a samu mumini a ce kwata-kwata baya karanta Al-Qur'ani. Abinda ake nihi da la yaqra'u al-Qur'an kenan baya lazantar karatun Al-Qur'ani. Manzo Allah ya ce kamasalit tamra, manzo Allah ya ce kamar misalin dabino ne, shi dabino la riha laha, manzo Allah ya ce ba shi da kanshi, wada muhaulun, amma ɗanɗanonsa manzo Allah ya ce mai zaki ne. Sannan sai ya ce wa masalul munafiqil ladhi yaqra'u al-Qur'ana kamasalir rayhana, manzo Allah ya ce misalin munafiki wanda ke lazantar karatun Al-Qur'ani, manzo Allah ya ce kamar misalin ɗaiɗaya ce, ko kuma ka ce kahi amarya kanshi kenan, sunan wani tsuro ne na itaciya wanda galibi da ana shuka shi a gindin randa, shi ne ake kiran shi ɗaiɗaya a Hausa, ko kuma ka ce kafi amarya kanshi. Shi ne ya ce wa masalul munafiqil ladhi yaqra'u al-Qur'ana, misalin munafikin da ke lazantar karatun Al-Qur'ani, manzo Allah ya ce kamasalin raihana, kamar misalin wato kafi amarya kanshi ne, rihuha tayyib, ita wannan ciyawa manzo Allah ya ce kanshinta daddaɗa ne, wada muhamur, amma ɗanɗanonta kuma mai ɗaci. Me yasa? Saboda shi munafiki iya abin da yake cikin zuciyarshi shine kafirci. Kafirci ko abu ne wanda yake mai ɗaci, abu ne wanda yake mara kyau. Munafikin da ake nihi anan su ne munafikai, wannan annifaqul itiqadi, munafirci wanda yake na kudurin zuci, ko kuma ka kiraye shi da annifaqul akbar, shi ne mutumin da ya furta kalima ta la ilaha illallah amma a zuciyarsa bai yadda da wannan kalima ba. To shi ne anan manzo Allah yake cewa kamar misalin raihana ce, rihuha tayyib, kanshinta wato daddaɗa ne, kenan wannan Al-Qur'ani da yake karantawa abu ne wanda yake mai kanshi. Sai ya ce wa ɗamu hamur, amma ɗanɗanon itaciyar manzo Allah ya ce mai ɗaci ne, saboda dattin da yake cikin zuciyarsa na rashin ƙudirce, ma'anar kalima, kalima ta la ilaha illallah. Sai ya ce wa masalul munafiqil ladhi la yaqra'u al-Qur'an, manzo Allah ya ce misalin munafikin da baya lazantar karatun Al-Qur'ani, manzo Allah ya ce kamasalil hanzala, wato kamar misalin wato dan wata ciyawa ne da ake kiran shi hanzala, ana kiran shi guna, duk da cewa ƴan uwa sun faɗakar da mu a darasi da ya gabata ita guna ba ta da ɗaci, amma akwai wani daga cikin nau'in guna kenan ana kiran shi kafurdo, ake kiran shi kafurdo, ake kiran shi wanda in kana fasa shi gaskin shi da yake tashi zaka ga yana sa idan wannan idan mutun yana zubar da hawaye, shine kamar yanda can Imrul Qais yake fada a cikin mu'allaka, sai yake cewa ka anni ghadatal baini yawma tahammalu lada samuratil hayyi naqifu hanzali, ash-shahid naqifu hanzali, yake cewa ka ce ni ghadatal, ka anni ghadatal hayyi, shine yake cewa yace ka anni gadatal hayy yawma tahammalu, ka ce ni wato safiyar da wato jama'a ta suka labta kaya za su yi bulaguro, lada samuratil hayy, wato nan ga wata itaciya ta zurma, yace ka anni naqifu hanzali, ka ce kamar ina fasa kafurdo, ma'ana yanda nake zubar da hawaye na kukan rabuwa da masoya. Wannan yana misalin cewa shi mai fasa wannan kafurdo, to raɗaɗin wannan abin da yake fita daga jikin wannan ɗan itaciyar, to yakan sanya idan mutum ya ringa zubar da hawaye, kenan shi ne ake kira da hanzala kenan kafurdo, domin yana da ɗaci wanda yake ya kai matuƙa. Shi ne manzon Allah ya sanya misali da shi anan, ya ce misalin munafikin da baya karanta alqur'ani ma'ana baya da zuntar karatun alqur'ani manzo Allah yace kamasalil hanzala kamar misalin kafurdo ne laysa laharihun manzo Allah yace ba shi da kanshi wada muhamur kuma dandanan sa manzo Allah yace daci gare shi a takeice kamar yanda bayani ya gabata akan wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana fadula ta wanda ke lazuntar karatun alqur'ani kuma yana kokarin kwatanta aiki da abinda alqur'ani ya kunsa duk wanda ke karatun alqur'ani kuma yana kokarin kwatanta aiki da abinda alqur'ani ya kunsa to shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamanta shi da wannan dan icce da ake kiran shi al'uturja ga dadin kanshi kuma ga dandano wanda yake mai dadi wannan kenan martaba wadda take ta farko sai dai ana abinda muke so mu gane lazuntar karatun alqur'ani baya nuna cewa sai ka haddace alqur'ani gaba daya in daidai da qul huwallahu ka iya to ka zauna kai ta maimaita ta wannan za a sanya ka layin masu lazuntar karatun alqur'ani sa'o'in dare da sa'o'in yini daidai daga alamtar kaifa zuwa nasi ka iya to wannan ka lazumce shi ubangiji subhanahu wata'ala zai sanya ka zai kai ka wannan matsayi za mu tashi hadisi na gaba wato hadisi na gaba mun karanta lafazin sa kamar yanda ya gabata a wancan darasi shine hadisin Umar Allah ikara masa yadda yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah yarfa'u bi hadhal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akhari rawahu Muslim lalle ubangiji ta'ala yakan daukaka daraja ta wasu mutane manzo Allah yace a sababin rukon su da wannan littafi a sababin ruko da wannan littafi na alqur'ani manzo Allah yace ubangiji yakan daukaka daraja wasu daga cikin jama'a wa yadau bihi akari kuma ubangiji ta'ala yakan sarayar da darajar wasu a sababin watsar da alqur'ani da suka yi kenan ɗayan biyu ne duk wanda yayi ruko da wannan alqur'ani yana kokarin kwatanta bin dokokinsa yana da zuntar karanta wannan alqur'ani to Allah zai daukaka darajar shi kamar yanda Allah yayi alƙawarin haka yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat masu ilimi sune Allah yake daukaka darajar su a nan duniya kuma ya daukaka darajar su a gobe kiyama idan aka ce ilimi ku a farko shine ilimi na addini tushen ilimi na addini shine alqur'ani to shine yace inna Allah yarfa'u bi hadhal kitabi aqwama lalle ubangiji ta'ala yakan daukaka darajar wasu mutane a sababin rukon su da wannan littafi da yin aiki da abin da ya kunsa sai yace wa yadau bihi akharin kuma ubangiji ta'ala yakan kaskanta wasu daga cikin jama'a a sababin wato rukon sa kai narkashi da suka ma wannan littafi ko kuma mu ce watsar da wannan littafi da suka yi ba sa aiki da shi munasabar ambata wannan hadisi daga Umar Allah ya kara masa yadda kamar yanda Amir ibn Wasila Allah ya ji kansa yake cewa Nafi ibn Abdul Haris ya hadu da Umar Allah ya kara masa yadda a wani dawa da ake kiran shi Usfan wanda Usfan yana tsakanin Makka da Madina Umar Allah ya kara masa yadda ya aiwatar da Nafi ibn Abdul Haris a matsayin cewa shine gwamnan sa a birnin Makka lokacin da Umar yana khalifanci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya nada Nafi ibn Abdul Haris a matsayin cewa shine gwamna a birnin Makka to Umar ya zo birnin Makka yana hanya zai iso birnin Makka shi gwamnan sai ya tare shi suka hadu a nan dawa da ake kiran shi Usfan a lokacin nan shi gwamnan sai yake tambayar Umar yace manista amalta ala ahlil wadi yace ma'abuta wancan daji ma'ana wadancan garuruwa wane ne ka shugabantar da shi wane ne ka nada a matsayin wakilinka akan su fa qala sai Umar yace masa ibnu abza yace shine na nada a matsayin gwamna qala sannan shi Nafi ibnu abdul haris sai yace wa man ibnu abza wane ne ku dan abza Umar sai ya ce masa maulan min mawalina ya ce wani yantaccen bawa ne daga cikin bayinmu kala sai ya ce fastaklafta alaihim maula yanzu bawa za ka nada musu a matsayin gwamna kala sai Umar ya ce masa innahu qari'un li kitabillahi azza wa jalla wa innahu alimun bil fara'id ai makarancin alqur'ani ne kuma yana da ilimi na rabon gado. Umar sai ya ce masa amma inna nabiyyakum sallallahu alaihi wa sallama qad qala inna allaha yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi akari. Umar ya ce masa baka sanna cewa annabinku sallallahu alaihi wa sallama ya fada Allah yakan daukaka darajar wasu jama'a a sababin ruko da wannan littafi wasu ko Allah ya kaskanta su. Kaga anan me yasa Umar Allah ya kara masa yadda ya nada wannan intaccen bawa daga cikin bayinsu a matsayin gwamna? Saboda mahaddacin alqur'ani, ya haddace alqur'ani kuma yana da ilimi wanda yake na rabon gado. To shine a sababin kenan Umar Allah ya kara masa yadda kenan munasabar ambata wannan hadisi da yema kenan almajirin sa wato shine Nafi ibn Abdul wannan ibn Abdul Haris shine yace masa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada yana cewa inna Allaha yarfa'u bi hadhal kitabi aqwama, lalle Ubangiji ta'ala yakan daukaka darajar wasu jama'a a sababin rukun su da wannan littafi wa yad'u bihi akari, wasu ko Ubangiji ta'ala ya kaskanta su ya sarayar da darajar su a sababin wato rashin ruko da wannan littafi. Kenan don haka anan ya kamata mu gane duk me neman darajar shi ta daukaka a duniya da lahira to hanya ce daya daya lazuntar karanta alqur'ani tare da kwatanta yin aiki da abinda alqur'ani ya kunsa. Don haka shi ilimi shi yake daukaka darajar ma'abucinsa a duniya da lahira, abinda mulki ko dukiya baya kai mutum matsayi. Wani dan uwa yake sanya misali yake cewa ba za ka shi misali ilimi na addini ko malinta kana ƙara tsufa darajar ka tana ƙaruwa, amma sabani ga abinda yake koma bayan ilimi, duk wani abu wanda ka sani na matsayi wanda yake na duniya to kana tsufa kana gaba kuma daraja tana baya, amma shi ilimi na addini kullun kana gaba kuma darajar ka karuwa take. To wannan alƙawari ne na Ubangiji subhanahu wataala, kamar yadda muka karanta aya danzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sannan hadisi na gaba hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ke cewa la hasada illa fisnataini, manzon Allah ya ce babu guri sai game da wasu halaye guda biyu ko kuma ka ce waɗannan tadudi guda biyu. Idan aka ce alhasad, asali a larauci shine tamanni zawalin ni'ima an sahibiha, an sahibin ni'ima, wato gurin gushewar ni'ima ga wanda Allah ya masa ni'ima, shine ma'anar idan aka ce hasada. To amma me ake nihi da hasada? Anan malamai suka ce abinda ake nihi wato algibba shine guri, guri ake nihi da hasada anan, ba ana nihi hasada ainihin yanda ma'anarta yake a larauci cewa gurin gushewar ni'ima, a'a shine yace la hasada. Manzo Allah yace babu guri illa fisnataini, sai game da tadudi guda biyu ko kuma halaye guda biyu. Wai in ma za ka yi wani gurin wani abu a rayuwarka ta duniya to waɗannan abubuwa biyu su kadai ne ya dace a ce ka yi gurin. Abu na farko manzon Allah ya ce rajulun atahu Allahu alquran, mutumin da Allah ya bashi alqurani, mutumin da ya haddace alqurani ko kuma ya iya karanta alqurani, fa huwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar, yana tsayawa tsayin daka game da lazumtar karanta alqur'anin da bin dokokinsa sa'o'i na dare da sa'o'i waɗanda suke na yini. Kenan anan da yace rajulun atahu Allahu alqur'an, farkon wanda zai shiga shine wanda ya haddace alqur'ani, amma bai kebanta ba da wanda ya haddace alqur'ani. Mutumin da Allah ya bashi alqur'ani kenan mutumin da ya iya karanta alqur'ani koda bai haddace shi ba gaba daya. Fa huwa yaqumu bihi, wannan mutum yana tsayawa game da lazumtar karanta alqur'ani da bin dokokinsa ana al-layli wa ana an-nahar, sa'o'i na dare da sa'o'i na yini, dare da rana karatun alqur'ani sannan da kokarin kwatanta yin aiki da shi, shine na farko wanda in za ka yi guri ma ka yi guri a rayuwarka. Na biyu manzo Allah sai ya ce wa rajulun atahu Allahu malan, yace da mutumin da Allah ya bashi dukiya, fa huwa yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahar, wannan mutum yana ciyar da dukiyarsa akan hanya ta daukaka addinin Allah ko kuma mu ce duk inda Allah ya yadda a saka dukiya to yana kokarin saka dukiyarsa ana al-laili wa ana an-nahar sa'o'in dare da sa'o'i nayi ne manzo Allah ya ce wannan shine na biyun abinda mutum zai iya buri a rayuwarsa waɗannan mutane biyu na farko mutumin da Allah ya bashi al-Qur'ani yana kokarin kwatanta yin aiki da shi kuma yana nacewa game da karatun al-Qur'ani shine na farkon da in zaka yi buri ma kai buri na biyu mutumin da Allah ya bashi dukiya yana sarrafa dukiyar shi akan hanyoyi na daukaka addinin Allah manzo Allah ya ce wannan shine na biyun wanda zaka iya yin buri a rayuwarka saboda shi guri da takara akan yi shi ne akan abin da ya shafi al'amari na lahira amma akan al'amari na duniya ba a buƙatar mumini ya bata lokacinsa ya tsaya yana tsawaita guri akan haka domin ubangiji ta'ala can ya faɗa wa fi zalika falyatanafasul mutanafisu game da abin da ya shafi al'amari na lahira manzo Allah ya ce masu takara su yi takara idan kaga mutun yana aikata ayyuka na alkhairi to abin da ake buƙata kai ma kai gurin waɗannan ayyuka na alkhairi kuma ka ringa takara da shi akan wannan al'amari domin anan kasancewar duk mutumin da koda bai samu wannan matsayi ba inda yana da kyakkyawar niyya yayi wannan guri ubangiji subhanahu wataala zai kai shi wannan matsayi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi ingantacce yake cewa ita duniya ta mutum hudu ce ko kuma gaba ɗaya mutum hudu ne na farko mutumin da Allah ya bashi dukiya ubangiji subhanahu wataala ya bashi ilimi game da inda ya dace a saka dukiya da inda bai dace ba a saka sai ya zamanto wannan dukiya tashi yana ciyar da ita akan hanyar da ubangiji subhanahu wataala ya yadda ya amince manzo Allah ya ce wannan shine matsayi wanda yake na farko na biyu mutumin da Allah bai bashi dukiya ba amma Allah ya bashi ilimi na inda ya dace a saka dukiya sai yake gurin ina ma a ce yana da dukiya shi ma ya ringa ciyar da ita kamar yanda wani yake da dukiya yake ciyar da ita manzo Allah ya ce shi da shi daidai suke a wajen lada saboda kyakkyawar niyyar shi na uku mutumin da Allah ya bashi dukiya amma Allah bai bashi ba ilimin inda ya dace a saka dukiya sai ya zamanto yana sarrafa wannan dukiya a hanyoyi na saban Allah wannan kenan shine koma baya kenan na uku sannan na hudunsu manzo Allah sai yake cewa da mutumin da Allah bai bashi dukiya ba kuma bai bashi ilimin inda ya dace a saka dukiya sai ya zamanto yana gurin ina ma a ce yana da dukiya irin ta wani shi ma ya ringa sheke ayar shi kamar yanda wani yake sheke aya manzo Allah ya ce shi da shi daidai suke a wajen laifi saboda mummunar aniyar shi to dan haka anan kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana cewa babu guri sai game da tadodi guda biyu ko ka ce halaye guda biyu farko mutumin da Allah ya bashi alqur'ani yana tsayawa game da wannan alqur'ani sa'o'in dare da sa'o'in yini ta hanyar karanta shi da yin aiki da abin da ya kunsa na biyu yace mutumin da Allah ya bashi dukiya fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar yana kokarin ciyar da wannan dukiya a hanyoyi na daukaka addinin Allah sa'o'in dare da sa'o'in yini to wannan shi ma aka iya yin gurin shi a rayuwa a takaice wannan hadisi kenan malam ya zo da shi domin ya nuna mana fadala wato ta karatun alqur'ani kenan duk wanda Allah ya bashi karatun alqur'ani kuma yana kokarin karanta alqur'ani yana kokarin yin aiki da shi to abun guri ne ya kamata ayi gurin kowa ya yi gurin ya shi ma ya kasance a wannan matsayi sannan hadisi na gaba hadisin albara ibn azib Allah ya kara masa yadda na faɗa cewa kana rajulun yaqra'u suratul kahf wato wani mutum ya kasance yana karanta suratul kahf wa indahu farasun marbudun bi shadanai wato a gunsa akwai dokin sa yana daure da igiya guda biyu an daure dokin da igiyoyi guda biyu fatagashatu sahabatu wato sai wani farin gilgije wato ya ringa ruho ma wannan doki ya ringa saukowa yana yo kasa faja'alat tadun wato farin gilgijen sai yake ƙara yo kasa yana ƙara yo kasa yana kusantar wannan doki idan aka ce sahaba shine farin gilgije kuma shine ake kira da gamam shine yace fatagashatu sahabatun wato sai wani farin gilgije ya ringa ruho ma wato wannan doki kenan wanda shi mutumin yana kusan shi yana karatun alqur'ani faja'alat tadun wato wannan farin gilgije sai yake yo kasa yana ƙara kusantar sa waja'ala farasuhu yanfiru minha shi kuma dokin sai ya ringa zabura yana famar ya guje ma wannan girgije, yana karatun kuma girgijen yana ƙara saukowa, yana ƙara saukowa, yana ƙara kusanta shi. Shi kuma dokin idan ya ga wannan girgijen shi kuma sai ya ringa zabura yana tsalle. Da ya ga wannan sai ya dan dakatar, ya ga dokin shi ya rikita sai ya dan dakatar. In ya dan dakatar sai nan dokin sai ya samu nutsuwa, kuma in ya ci gaba da karatun sai girgijen ya ƙara kusanta. Falamma asbaha, a lokacin da wato yawayi gari, shi wannan sahabi atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sai ya je ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa zakara zalika lahu, ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin abin da ya wakana a daren jiya kenan, lokacin da yake karatun alkur'ani wannan girgije yana sauka. Fa qala, sai manzon Allah ya ce masa, tilka sakina tanazzalat alqur'an, wannan ai ita ce nutsuwa wadda take sauka domin karatun alkur'ani, domin in ana karatun alkur'ani nutsuwa tana sauka, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa hadisi na cikin sahihu muslim, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakina wa ghashiyatuhumur rahma wa haffatuhumul malaika wa dhakarahumullahu fi man inda aw kama qala. To wannan sakina nutsuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya bada labari wadda take sauka a lokacin da ake karanta alqur'ani, ita ce ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna ma wannan bawa daga cikin bayinsa. Ubangiji ta'ala yakan nuna ma wasu daga cikin bayinsa wasu ayoyin shi domin su dada imani akan imanin da suke tare da shi, liyazdadu imanan ma'a imanihi. To shine wannan sahabi da yake karanta suratul kahf, ubangiji ta'ala ya nuna masa wannan sakina nutsuwar da take sauka ido da ido, manzo Allah ya nuna masa, ubangiji ta'ala ya nuna masa wannan girgije da yake sauka. Sai gashi dokin yana zabura idan yana karanta wannan sura, ita kuma nutsuwar sai ƙara sauka take, sai ƙara kusanta shi take. Dama Allah ya faɗa, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kuma wannan hadisi yana ƙara nuna mana wato fadla wato ta suratul kahf, kamar yadda wannan sahabi suratul kahf ce yake karantawa, wato ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna masa wannan aya daga cikin ayoyinsa. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya ƙara masa yadda, na faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasana, wato duk wanda ya karanta daidai da harafi ɗaya na littafin Allah, manzo Allah ya ce falahu hasana, wato yana da lada na musamman. Sai ya ce wala hasana bi ashri amsaliha, wato shi kuma kyakkyawan aiki manzo Allah ya ce bi ashri amsaliha, wato akan linka shi su goma, duk aiki ɗaya idan mutum ya aikata kyakkyawa to ubangiji ta'ala ya yi alƙawalin linka masa shi goma, kamar yadda ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha. To shine anan ya ce man qara'a harfan min kitabillahi, duk wanda ya karanta daidai da harafi ɗaya na alqur'ani falahu hasana, manzo Allah ya ce yana da lada a gun ubangiji subhanahu wata'ala, ko kuma ka ce yana da kyakkyawan wato lada. Sai ya ce wala hasanatu bi ashri amsaliha, shi kuma kyakkyawan aiki wato bi ashri amsaliha a gun Allah akan linka shi su goma. Sai ya ce la aqulu alif lam mim harf, manzo Allah ya ce a dunkule bazan ce muku ba kalima ta alif lam mim gaba ɗayanta cewa harafi ɗaya ne. Sai ya ce walakin alifun harfun, kusan da cewa alif kin kansa harafi ne, walamun harfun, lamun kin shi ma harafi ne mai zaman kansa. Sai ya ce wa mimun harfun, shi ma mimun kin manzo Allah ya ce harafi ne. Kenan idan ka ce alif lam mim to anan kana da hasana 30 kenan, an gane ku, domin kowane ɗaya hasana ne, kuma kowace ɗaya allinka ta goma. Don haka wannan yana nuna mana akwai bambanci tsakanin harafi da kalima. Kaga lafazin alif lam mim kalima ce, amma in ka ɗauki alifun kin harafi ne, lamun kin harafi ne, mimun kin harafi ne. To don haka shi alqur'ani Allah ya bautar da mu game da karanta shi, duk harafi ɗaya na alqur'ani idan muka karanta to mu tabbata cewa abun ubangiji subhanahu wata'ala muna da lada goma. kamar yanda in ka dauki aya ta bismillahir rahmanir rahim tana kunshe da harafi 19 harafi 19 to sai kai 10 so 19 shine 210 in kace bismillahir rahmanir rahim kana da hasana 210 a gun ubangiji subhanahu wataala ko kuma yanda zamu fahimta mu ce muna da lada wato 210 idan mutun yace bismillahir rahmanir rahim to da haka wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana fadula talazuntar karatun alqur'ani domin karatun alqur'ani babu abin da ya kai shi a gun Allah subhanahu wataala domin zancen sa ne kuma shine fiyayyen ambato daga cikin ambatan Allah subhanahu wataala sannan kuma wannan hadisi yana ƙara tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala cewa zancen sa zance ne wanda yake kunshe da harafi da sauti an gane ko domin anan manzon Allah yace bazan ce muku ba alifun kin bazan ce muku ba alif lam mim gaba ɗayanta harafi ne manzon Allah yace ku san da cewa alif kin harafi ne lamun kin harafi ne mimun kin harafi ne don haka zancen Allah subhanahu wataala zance ne wanda ya kunshi harfa da sauti amma ya sha bamban da zance wanda yake na halittun sa kamar yanda yace laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir hadisi na gaba hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda na fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal ladhi laysa fi jawfihi shay'un min al-qur'an kal baitil kharib manzon Allah yake cewa lalle mutumin da babu wani abu na al-qur'ani a cikin cikinsa manzon Allah yace kal baitil kharib yace kamar rushasshen gida ne kaman gida ne wanda yake rubjeje ba shi da wani amfani duk mutumin da babu komai na alqur'ani wato a cikin cikinsa in aka ce jawf ana nihi kenan ciki amma me ake nihi anan a cikin zuciyarsa saboda shi alqur'ani zuciya ita ce take kiyaye shi kamar yadda ubangiji ta'ala yace bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin ladina utul ilm kamar yadda can yake cewa inna alaina jam'ahu wa qur'ana shine yace innal ladhi laysa fi jawfihi shay'un min alqur'an lalle mutumin da babu wani abu na alqur'ani a cikin zuciyarsa manzo Allah yace kal baitul kharib wato tamkar gida ne wanda yake rubjeje ba shi da wani amfani kaga mumini ko ai ba yanda za a yi ya zamanto babu wani abu na alqur'ani wato a cikin sa daidai da Fatiha dai mumini ya iya ta dan haka shi mumini gaba ɗayan sa wato alkhairi ne tare da cewa hadisin hadisi ne ba'ifi bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka hadisan da suka gabata da waɗanda za su zo sun kunshi ma'anarsa karatun alqur'ani shine abu wanda yake fiyayye wanda duk wanda ubangiji ta'ala ya azurta shi game da karanta alqur'ani to Allah ya azurta shi da arziki wanda yake na duniya da lahira sannan hadisi na gaba hadisin Abdullahi dan Amr dan As Allah ya kara musu yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ke cewa yuqalu li sahibil qur'ani a ranar kiyama wato za a fada ga ma'abucin alqur'ani wane ne ma'abucin alqur'ani kamar yanda ya gabata shine wanda ke karanta alqur'ani kuma yana kokarin yin aiki da abinda alqur'ani ya kunsa kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yu'ta yawmal qiyamati bil yu'ta bil qur'ani yawmal qiyamati yu'ta yawmal qiyamati bil qur'ani wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya manzo Allah yace idan kiyama ta yi za a zo da alqur'ani da ma'abutansa waɗanda suke aiki da shi a rayuwarsu ta duniya don haka kenan wanda ke karanta alqur'ani yana kokarin yin aiki da abinda alqur'ani ya kunsa to shine ma'abucin alqur'ani amma wanda ke karanta alqur'ani baya bin dokokinsa to wannan ba a kiran shi ma'abucin alqur'ani don haka anan da yace yuqalu li sahibil qur'ani za a fada ga ma'abucin alqur'ani a ranar kiyama kenan wanda ya karanta shi yayi aiki da abin da shi alqur'ani ya kunsa idan an shiga an sa shi aljanna sai a ce masa ikra karanta alqur'ani wartaki wato ci gaba da hauhawa warattil ka ci gaba da karanta alqur'anin kama kunta turattilu fid dunya kamar yanda kake karanta shi a rayuwarka ta duniya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha matsayinka a yau zai kasance gun karshen aya wadda ka karanta. Kenan wannan mumini idan Allah ya shigar da shi aljanna za a ce masa ya karanta alqur'ani. Yana karanta alqur'ani Allah yana ƙara masa matsayi, ana ƙara daga matsayin shi domin ita aljanna hawan hawa ce. Karshen matsayin shi karshen ayar da ya tsaya, inda ya tsaya nan ne za a tsaya da shi, nan ne karshen matsayin shi. Kenan wanda ya hardace alqur'ani gaba daya to matsayin shi zai daukaka. Karshen ayar da mutum ya tsaya to shine karshen matsayin shi, kenan daukakawar da Allah zai masa a gidan aljanna. Shine yace za a faɗa ga ma'abucin alqur'ani, ma'ana wanda ya hardace alqur'ani yana kwatanta yin aiki da shi. Kenan a ranar kiyama idan an shigar da shi aljanna sai a ce masa ikra, karanta alqur'ani wartaki, wato ka ringa hawa, ka ringa daukaka. Warattil a ce masa karanta kama kunta turattilu fi dunya, kamar yadda kake karanta shi a rayuwarka ta duniya. Fa inna manzilataka, lalle matsayinka a yau inda akhiri ayatin taqra'unaha zai kasance taqra'uha, a gun karshen ayat da kake karanta, da ka karanta shine karshen matsayinka a yau. Wannan hadisi ne kyakkyawa, al-Imam Abu Dawud da al-Imam Tirmidhi su suka rawaito shi, kamar yadda al-Imam Tirmidhi ke faɗa hadisi ne kyakkyawa, hadisi ne ingantacce. Hadisin yana tabbatar mana shine cewa samun ɗaukaka ta daraja a gidan aljanna wato tana kasancewa akan bambanci da aka samu game da ayyuka. Kenan koda kayi tarayya shiga aljanna da mutum to matsayi yakan bambanta. Duk wanda ya fi ka zagewa akan ayyuka na ibada to matsayin shi zai fi naka ɗaukaka a gobar kiyama. To sai dai jin kan Allah subhanahu wa ta'ala da fadlarsa, uwaye da ‘ya’ya akan haɗa su. In matsayin ‘ya’ya ya zamanto yana sama da na uwaye, to sai a ɗauki uwayen aje a haɗa su da ‘ya’yansu, wanda jin kai ne na Ubangiji subhanahu wa ta’ala. In kuma matsayin uwayen shi ya ɗara matsayin ‘ya’yan, sai Allah ya ɗauki ‘ya’yan ya haɗa su da uwayensu. Kamar yadda can yake cewa wallazina amanu wadda ba'athum zurriyatuhum bi imanin alhaqana bihim zurriyatahum wa ma alatnahum min amalihim min shay kullu mri'in bima kasaba rahin. To dan haka kenan gwalgwadon matsayi, kowa gwalgwadon zagewar shi akan ayyuka na ibada wato a nan duniya. Kenan duk wanda ya fi ka zagewa akan ayyuka na ibada koda kun yi tarayya shiga aljanna da shi to matsayin ku zai bambanta. Shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa kenan shi makarancin alqur'ani za a ce ya karanta, kenan darajar shi tana ɗaukaka tana ɗaukaka. Kenan karshen ayat da ya karanta shine karshen matsayinsa. Kaga wanda ya haddace izihi goma matsayin shi ba zai zamanto daidai da wanda ya haddace izihi biyar, wanda ya haddace izihi ashirin ba zai zamanto daidai da wanda ya haddace izihi goma. Sannan don haka kuma shi karatun alqur'ani yana buƙatar nutsuwa da lura, kenan ya zamanto mutum yana lura da abin da yake karantawa koda baya fahimtar larabcin, kamar yadda bayani ya gabata. Insha Allah nan ya kamata mu dakata, da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan, kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Yawa ƴan uwa, muna da sanarwa insha Allah kenan Lahadi mai zuwa akwai muhadara wadda za a gabatar da ita insha Allah a INSP a ƙarfe 10 na safe. Kenan dan uwa Malam Mu'az zai gabatar da ita. Taken muhadarar shine kenan wato illar rena aikin sako, domin rena aiki wanda yake na saban Allah hadari ne wanda yake mai girma. Insha Allah kenan shine taken muhadarar, illar rena aikin sako. Don haka kenan insha Allah ita wannan muhadara Lahadi mai zuwa kenan a INSP a ƙarfe 10 na safe. Kuma tare da cewa al'adar mu da ɗabi'ar mu kenan in an yi muhadara kenan darasi wanda yake nan insha Allah akan jinkirta shi kenan sai sati wanda yake mai zuwa.